durante os anos da Voz da América que bate mais.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma dai Hawwa Sharif ce muka sake dawowa tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki cikin shirin mu na daren yau Alhamis 21 ga watan Satumba shekara ta 2023. Idan shirin ya shiga jihar Oshun a Najeriya za ku je da shugabannin Churchin Christ Apostolic Church wato CAC a takaice suka gudanar da babban taron su na shekara-shekara domin lalubo hanyoyin warware matsalolin da suka raba cocin gida biyu. Haka zalika kungiyar mata shugabannin ƙasa sun yi kira ga shugabannin duniya da ke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana yanzu haka a nan birnin New York na Amurka da su ba mata dama a fagen tabbatar da zaman lafiya a duniya. Sun yi wannan kiran ne a wani taro a gefen babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Alhamis. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa hada labarin wasanni. To amma da farko ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Alhamis jami'an kasar Ukraine sun faɗi cewa sojojin Rasha sun kai hare-hare ta sama a biranen kasar da yawa a cikin dare inda suka kashe akalla mutane biyu. Sojojin Ukraine sun bayyana matakin na Rasha a matsayin babban hari da makami mai linzami akan ababen more rayuwar farar hula a yankuna da yawa. Alexander Prokudin, gwamnan yankin Kherson, ya ce wani hari da Rasha ta kai kan wani gida ya kashe mutane biyu tare da jakata wasu su biyar. Sergei Popko, shugaban hukumar sojojin Kiev, ya faɗa ta kafar Telegram cewa tarkacen makamai masu linzami na Rasha sun faɗa akan babban birnin Ukraine bayan da makaman kariya ta sama suka kakkaɓo su. Magajin garin Kiev Vitali Kishiko ya ce mutane bakwai ne suka jikkata kuma gidaje da yawa sun lalace. A yau Alhamis ofishin jakadancin kasar Canada ya faɗi cewa zai rage adadin jami'an diplomasiyyar kasar a India bayan barazanar da aka yi wa jami'an kasar a shafukan sada zumunta yayin da takaddamar diplomasiyya da India ke ƙara zafafa. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya buƙaci India ta ɗauki zarge-zargen da aka yi na cewa jami'an India sun taka rawa a kisan Hardeep Singh Nijjar a watan Yuni a kusa da birnin Vancouver da muhimmanci. A cikin wata sanarwa da ofishin jakadancin Canada ya fitar, ta ce bisa la'akari da yanayin da ake ciki a yanzu inda abubuwa suka yi zafi, suna ɗaukar matakan tabbatar da kare lafiyar jami'an diplomasiyyarsu. Ta ƙara da cewa a saboda haka sun yanke shawarar rage adadin jami'an da ke ƙasar a India na wani ɗan lokaci. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ya gabatar da jawabi a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba a birnin New York, shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya yi kira ga ƙasashen duniya da su taimakawa Afirka wajen yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel da kuma juyin mulkin da ya yi ƙamari a nahiyar. Ya ce rashin zaman lafiya a yankin Sahel ya jefa ƙasashen yammacin Afirka cikin matsanancin hali na siyasa da tattalin arziki. Ga rahoton martanin jawabin daga wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Baqo.
Instability in the Sahel and widespread terrorism.
Rashin zaman lafiya a yankin Sahel da yawaitar ayyukan ta'addanci sun jefa ƙasashen yammacin Afirka cikin matsanancin matsin lamba na siyasa da matsin tattalin arziki. Juyin mulki ya sake kunno kai yayin da wasu ke kuskuren fatan cewa shi ne mafita ga barazanar da ke fuskantar al'ummar ƙasashen. Kanar Umar Sanda mai ritaya, tsohon jakada ko mai sharhi kan diplomasiyya da tsaro, ya ce wannan kira da shugaba Akufo-Addo ya yi amma sai dai shugabannin Afirka su fara aiki a cikin gida sannan.
Kamin soja tunanin shi ma ya zo ya kama kamar ya dutse bindiga a jere tura sarauta. Akwai ababe da yawa da ke faruwa kuma yawancin na fito ga karan jama'a. Har yau dai mun saura muna dogara kai su masu arzikin da suke can sama. Idan ba su bamu ba sai mu samu basuwa.
Ya sai kana ganin daga gida ya kamata mu fara aiki kenan kafin mu nemi taimakon waje.
Ya kamata fara muna dai ta ababinmu.
Shugaba Akufo-Addo ya kara da cewa
this is the fourth time in the 66 years since we joined the UN that we've had the privilege of serving on the council.
Wannan ne karo na uku da muka kasance cikin wannan committee a shekaru 66 da muke cikin majalisar dinkin duniya, amma waɗannan shekaru sun kasance lokacin mukin ciki da takeici a gare mu. Mun shaida cewa manyan kasashe na majalisar dinkin duniya na iya kira ga demokradiyya, rashin nuna bambanci da adalci a duniya, amma suna farin cikin aiwatar da aka san haka a cikin majalisar dinkin duniya. Suna fifita ra'ayinsu fiye da na al'umma. Lokaci ya kai da za a gyara rashin adalci da aka jima ana yi wa wakilcin kasashen Afirka a tsarin kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya. Alhassan Suleiman Bello, mai bincike kuma manzarci kan harkokin siyasa da tsaro, ya yi ƙarin bayani.
Idan ka je cikin UN Security Council mu da garuruka a takaice mu da garuruka 15, amma a cikin 15 biyar ke da asali idan suka yi ra'ayin su a dauka sai da koya tsoron su ka da idan su ba su amince ba bara yake da shi ba ya faya da dadi cewa kaga kaman tace din zaka daura yin da shi kai ne samu magana akan wannan ra'ayi basically abin da yake fadi duka kenan ne taraiko
shugaban bai tsaya nan ba sai da ya sake jaddada bukatar kasashen turai da su biya diyya kan barnar da cinikin bayi mai dimbin tarihi yayi wa kasashen Afirka.
Zancen da shugaban kasa na Ghana President Muhammadu Donkor Akufo-Addo ya yi a majalisar dinkin duniya United Nations, kun ga magana da yi magana ne mai ma'ana, magana ne da yake ya kamata duniya a duba ayi wani abu makamancin haka.
Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To karshen labaran duniyar kenan.
To madalla, an gaida Maryam Daudan da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jihar Oshun a Najeriya, inda wakilin mu Hassan Umar Tambola ya aika mana da rahoto kan babban taron da shugabannin Churchin Christ Apostolic Church CAC a takaice suka gudanar da babban taron su na shekara-shekara domin dinke wata baraka a Churchin. Ga Hassan Tambola din da cikakken rahoto.
Shugabannin Churchin Christ Apostolic Church CAC a takaice sun yi babban taron su na shekara-shekara a headquarter Churchin a Alashipa Ikire a jihar Osun don lalabo hanyar dinke barkar da ta raba Churchin gida biyu da yake jawabi a wajen taron. Shugaban Churchin CAC na kasa Pastor Herring Ojo ya buƙaci bangarorin da ke ja-in-ja da juna a shugabancin Churchin da su sassato don a shirya ta yadda Churchin za ta zama lafiya kana ta zama.
We had no one at any time give up. We have called them severally for the meeting and they refuse. We are not giving up because we believe one thing, that persistence is a key to breakthrough.
Pastor Herring Ojo yace ba mu ba da kai a kowane lokaci ba a game da wannan rikici na shugabancin Churchin, amma mun kira bangaren ɗayan da muke ja-in-ja da shi sau da yawa don mu sasanta a sami maslaha kana a zauna lafiya domin mu shirya da juna, amma suka ƙi ansa kiran mu. Ba wai mun ba da kai bori ya hau bane, a'a mun yi hakan ne saboda mun yi amanna cewa ci gaba da yin tsayin gwamin jaki kana da rarrabuwa a tsakanin mu ba zai kawo alheri ba, kana yin kimeme domin a zauna ga kowane lamari shine zai kawo rabuwa, don haka kin yarda a zauna a tattauna da juna wata hanyar rabuwa ce da juna. Pastor Ojo ya buƙaci shugabannin bangaren Churchin na CAC da ke taken saka da juna da su yarda a tattauna don samu maslaha. Da ya juya game da mulkin kasar nan, Pastor ya shawarci shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da cewa idan manyan kabilun Najeriya wato Yarbawa, Hausawa da Inyamurai sun ki su ba da gudunmuwa da ta dace domin gudanar da mulkin Najeriya da sauran kananan kabilu fa, su ma ya kamata a jawo su cikin mulkin don su taimaka wa kasa ta bunƙasa. Ya buƙaci 'yan Najeriya da su dafa wa shugaban Ahmed Bola Tinubu domin ya kai kasar tudun na tsira. Idan ba a manta ba, Churchin ta Christ Apostolic Church CAC ta bare biyu ne a sakamakon rashin jituwa a tsakanin shugabanninta, wanda hakan ya kai su a gaban kuliya manta sabo. Hassan Umar Tambowal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla an gaji dan mutan tambowar da wannan rahoto yanzu kuma sai nan birnin New York da ke nan Amurka inda abokin aikin mu da ke can yanzu haka Baba Yakubu Makiri ya yi kuma na da rahoto da ke cewa kungiyar matan shugabannin kasa sun yi kira ga shugabannin duniya da ke halartar babban taron majalisar dinkin duniya a birnin New York a nan Amurka da aba mata dama a bangaren tabbatar da zaman lafiya a duniya ga Baba Yakubu Makiri da karin bayani.
Wasu kungiyoyi karkashin wata haɗaka sun gudanar da wani taro na wuni guda akan zaman lafiya da kuma babatun jinsi muhimmanci a cikin shirin muradin ƙarni na Majalisar Ɗinkin Duniya. Kungiyar matan shugabannin ƙasashen Afirka a karkashin jagorancin uwar gidan shugaban ƙasar Burundi Angelina Ndayishimiye ta yi kira ga shugabannin duniya da su ba mata dama su ba da gudunmuwarsu ga zaman lafiya a duniya. Uwar gidan shugaban Najeriya Olorunmi Tinubu ta ce duniya tana fuskantar yaƙe-yaƙe da rashin tabbas da kuma rarraban kawuna, a don haka ta ce samar da zaman lafiya wajibi ne da ya rataya auyen dukan mu baki ɗaya.
Women as activists and advocates of peace deal with conflict.
Ta ce mata a matsayinmu na masu fafutuka da rajin zaman lafiya suna maganin tashin hankali cikin ruwan sanyi ta hanyar dimokuraɗiyya da kula da 'yancin bil'adama. A matsayinmu na masu zaman lafiya da ba da taimakon jin kai, mata na taimakawa wurin rage tashin hankali ba da tashin hankalin ba. A matsayinmu kuma na masu shiga tsakani da ba da nasiha akan damuwa, mata suna gyara mu'amala kana suna magance tashin hankula. Matan gwamnoni sun halarci taron inda na tuntuɓi uwar gidan gwamnan jihar Nasarawa Hajiya Salifa wadda take cewa
zaman lafiya mata ne masu kawo zaman lafiya. Dan mace ne in ta ga mijinta zai je yaƙi za ta ce mashi inda za ka yaƙi ba ruwana barin kwashe nawa da yara na. To ka gani ka karya mashi zuciya kenan. Dan haka mu mata to abin dubawa ne, muna son maza su dube mu sosai.
To a matsayinki na wato uwar gidan gwamna a matsayi na jiha, menene wani irin mataki kuke dauka ganin mata sun samu ci gaba?
Ah, wannan kan gaskiya ba le akan ma matsayin mamiji na gaskiya ba shi anan ba, amma Allah shi nan number 1 har ana kiran shi he for she. Yana tare da mata a tafiyan shi, ya tara mata a gwamnatin shi ma mata suna playing role mai kyau.
Matan gwamnonin da sun kyauta da zaton irin wannan gangami zai taimaka wurin magance matsalolin mata musamman a kasashe masu tasowa. Uwar gidan gwamnan jihar Taraba ta bayyana min sunanta kana ta gwada min irin yadda take kallon wannan taro.
Again Abuke Pass zama taimaka ga al'asin zama tara mata zance maganan peace da yara da youth duka gaba daya, because in ba peace a kasa kasa ba zai zanna daidai ba.
To menene shawarwari da kuke ba wato wanda mazajen kuke mulki a matsayi na wato na jihohi, menene shawarin da kuke ba su akan mata?
Shawarar muke ba su shine su jawo mata kusa da su kuma su yi aiki tare da su, don mata in suna cikin government aiki na tafiya daidai. Kamar for example a Nawa state, Taraba state, muna da mata da 7.1 su commissioners a state din, so kuma game da haka abubuwa suna tafiya daidai sosai.
Taron ya kuma karrama uwar gidan shugaban Najeriya Olorunmi Tinubu wadda take bikin ranar haihuwarta a yau Alhamis. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To babu sai mu ce Allah ya huta gajiya masu sauraron mu, yanzu kuma ga shirinmu na gaba, rahoto na musamman tare da Zainab Babaji.
A ƙarshen makon jiya ne ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi sanadin rasa ran mutum guda yayin da gidaje da dama suka salwanta a wasu unguwanni cikin garin Jos. Unguwannin da ambaliyar ta fi yin barna sun hada da Rikos, Gangare, Bauchi Road, Eto Baba, Ring Road, unguwar Rogo, Naraguta, Apata da sauransu, duk a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Plateau, Honorable Sunday Abdu, ya ce yaro guda ne suka samu rahoton ruwa ya tafi da shi a lokacin ambaliyar.
Yara uku ne dama ruwan ya tafi da su, amma an cece biyu ciki, ɗaya ne dai ba a iya cetonsa ba. So mutum ɗaya ne ya rasu yaro.
To da yake kun je kun duba yaya girman barnan da ya auku musamman a nan Jos ta Arewa?
Gidajen da mun dudduba dai ba mu je wuraren duka ba gaskiya fi sabilillahi, amma an dai samu matsala da wasu gidajen haka sabida yawancin mutanen waɗanda suka yi gini kan hanyar ruwa ne gaskiya. To za ka sami wani gidan su katanga ne sun rurushe, ba zan iya ce ga adadinsu ba. Nema dama sun ba da adadinsu cewa 150 or so, to ni gaskiya ban tabbatar ba.
To da yake shekara da shekaru ana fama musamman a waɗannan wurare dai da ake samun ambaliya da su gangare da su unguwar Rogo da sauransu, wanda dai magudanan ruwa ne suke haddasa wannan. Kuma kama a shekara ta 2012 an rasa rayuka da dama a waɗannan gurare. Me kuke yi don ganin cewa wato waɗanda suke gine-gine akan wannan magudanan ruwa ko magudanan ruwa sun fahimci haɗari ne ma rayuwarsu?
To gaskiya magana ita ce, ko har yanzu da muke magana za ka je ka ga wayansu gidajen sun yi, mutane suna kan gine-gine yanzu haka a magudanan ruwa a nan rafi, kusa cikin rafi ma za ka samu. Kamata iya yanzu ma su hukumar JMDB wadda su suke ba da izini a yi gine-ginen nan su tashi ka'in da na'in domin su hana mutanen nan wannan irin rayuwar. To kai ka san wannan abun matsala ce ga rayuwarka, ba sai wani ya fada maka ka bari ba.
Akwai wani tallafi da za a tanadar musu ko kuma aka tanadar musu musamman waɗanda suka samu rushe-rushen gidaje da sauransu?
To gaskiyar magana ita ce shekarar jiya ne wannan abu ya faru, kuma gwamnan Plateau jiya ya yi jaje ga dukkan iyalan da sun wannan talayin ta afko musu. Za mu duba iyakan irin matsala mu ba da shawara abinda za a taimaka.
Rafin da ya faro daga duwatsu zuwa yankin Rikos ya bi unguwar Gangare a cikin garin Jos, shine ya gangara har zuwa jihar Kano da Jigawa, ya kuma gangara zuwa tafkin Chadi. A kowace shekara magudanan ruwan na tahowa da ƙarfi, inda yake share duk wani abin da ya samu akan hanyarsa. Ɗaruruwan mutane ne suka yi asarar kayayyakinsu yayin da suka rasa mahallansu dalilin ambaliyar. Na zanta da wasu da ke gudun hijira a gidan makota saboda ruwa ya lalata musu kayayyaki.
Ni mai suna Aliyu Musa daga cikin garin Jos, mazaunin Ring Road, Azurfa. Gaskiya muna zama kawai sai ga ruwa. Don ruwa ya sha dakin duka har ya haura kan gado. Gadonmu da su carport komai kayan gaskiya damage.
Kayan sawa duka duk ya lalace?
Ya lalace da kayan kitchen namu.
Tun lokacin da aka samu wannan ambaliyan kun samu kanku ba gadon kwana, ba gurin dafa abinci, yaya kuke rayuwa?
Gaskiya ba ma kwana dai a gidan kuma yanzu dai. Don muna ba mun dai bar gidan ya dan sha tukunna, mun fita don da zamu iya fitar. Kuma makota sun taimaka suna dan ba mu abinci da lokacin da muke nan tukunna.
Kaman wani tallafi kake ganin kaman kuke bukata?
Gaskiya yanzu duk tallafin da za iya tallafa mana gaskiya alhamdulillah. Muhimmin dai abin yanzu dai a ce dai abinci.
Kafin wannan ambaliyan ita ko kuma hukumomi suna ta bayanin cewa ya kamata a kauce ma magudanan ruwa ko kuma inda ruwa yake wucewa, yaya aka yi ku ba ku kauce ba?
To gaskiya kaman inda ambaliyan na ya afko ana mu fannin gefen. Ruwan nan ba wai an yi ruwan ba ne a nan. Ruwan ne ya taho daga wani wuri.
Wato ya kwararo daga waɗansu gurare kenan.
Yawwa ya taho nan ɗin. Don gaskiya da ake ta hukumomin climate ɗin da suke ta magana ana ta duba. Duk wani blockage da za a samu da zai tare hanyar ruwa an yi kokari dai a gan dai an gyara wurin don a ba ma hanyar ruwa don gudun haka.
A yankin ku kenan?
Eh, a yankin mu. Allah dai ya kaddara dai zai faru dai haka. Akwai gidajen da kawai ma yanzu haka an yi dankali ne akan hanyar ruwa aka gina su a kai. To wancan din ma kawai blockage ne na ruwa. To rushi ruwa kuma ba a mishi haka, in dai aka tare mai hanya shi ko ta ina zai bi, zai nemo ya fito. To sai sa abin da yake cause wannan flooding din.
To da yake wannan ya same ku, kana ga kaman za ku fara fadakarwa musamman game da wato wayanda ke tattara hanyar ruwan nan domin kowa ya samu sarari dai kar a duka shiga wannan iftila'in?
gaskiya yanzu hakan ma kaman da kike maganan ma nima na ma fara ku don in ba haka ba wannan itihan yayi yawa indai ba yi fadakar wannan ba sai a wahala nan gaba.
Amma tun lokacin kun samu wani tallafi
gaskiya ba komai.
Sunana Khadija Mikael.
To wani yanayi kuke ciki tun lokacin da aka samu wannan ambaliya?
Gaskiya ba ma jin dadin rayuwar mu kusan ce miki ma ya taba lafiyar mu. Dan shi ma yanzu haka ke ji an sa mishi drip.
Mai gidanki
kuma wallahi sanyi ya shiga jikinmu sosai wallahi gaskiya muna cikin damuwa.
Amma da me kuka rasa?
Kin san irin wannan abun wani lokaci ma sai daga waye zaka ga wani abu amma yanzu dai abin da yafi kin ga kayan ɗakin mu kaman su gado katifa da sauransu ta fannin kitchen kuma kayan kitchen din mu gaba ɗaya dai condemn. Sai kayan abinci da suke store su ma gaba ɗaya ruwan ya lalata su muna kallo sai zubarwa aka yi.
Ambaliyar ta zo ne a daidai lokacin da hukumomin da ke nazari kan yanayi ke ta faɗakarwa kan aukuwar ambaliyar da shaidawa mutane da ke gaɓa ruwa da su ƙaurace zuwa tudun na tsira su kuma buɗe hanyoyin da ruwa ke wucewa. Shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi na Riko a jihar Plateau Honorable Daniel Kummi na karamar hukumar Mekong ya shawarci jama'a ne da su kaucewa gina gidaje akan magudanan ruwa.
Maganan Jos North particularly da sauran kananan hukumomi a Plateau ba yau ne ko jiya ne kawai ana asaran rayuka da gidaje da kayayyakin gida da wayansu abubuwa ko ma pole na electricity ba. In ya zo maganan yanda za a yi gini mu muna so JMDB ta tabbatar cewa design da kuma shawarwarin da ya kamata ba mutane kafin su yi gini duk wanda ya bai yarda da wannan ba hukuma ta doke mataki a kai. Na biyu kuma duk lokacin da za a sayar da filaye wa mutane a tabbatar filayen da suna nan akan hanyar ruwa gwamnati ta doke mataki a kai because yunwa ya yi yawa mutane ko ina kawai za su saya suna gane kaman don tana da arha za su saya su yi gidaje kuma wayansu gidajen ba masu karfi bane ruwa yana zuwa kawai sai bige su da yayansu sai ke ga kawai an samu mutane sun rasa rayukansu. Gargaɗin da ni nake son bayar shi ne mu shugabanin kananan hukumomi da works department da lands din mu tabbatar mun wayar wa mutane da kai a samu a rage wannan damuwan da yake damun mu kowace shekara.
Akwai wani taimako da za a ba waɗanda suka yi asaran dukiyoyinsu?
Kamar na Jos kin san wannan gwamna din shi yana son baya son abin da zai taba jama'ansa. Na san suna da shirin za su duba abin da ya kamata su yi wa mutane amma ne gargadi na ga mutane ba wai mutum don ka san in abin ya same ka gwamnati za su taimaka maka sai da gangar ka je ka yi gini a wayannan gurare ba.
A halin da ake ciki dai gwamnan jihar Plateau ya jajanta wa waɗanda ambaliyar ya shafe su a cikin birnin Jos. Gwamna Caleb Mutfang ya roƙi hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa da ta jiha da su tantance waɗanda ibtila'in ya same su don ba su tallafi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman masararruka da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu da tashar mata VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin na gaba labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare, muna murna da haka lajo gidan rediyon sashen Hausa na Amurka a daidai wannan lokaci da muke watsa muku labaran wasanni. Shirin namu na yau akwai bayani kan tarihin kyautar kambo ko kuma kofin da ake kira Ballon d'Or da ake bayarwa ma duk wani dan wasan ƙwallon ƙafa da ya zara wa sauran masu buga ta mola. Amma kafin nan zan kawo yadda fafatawa da ya gudana a jiyar Laraba na Champions League. Akwai labarin 'yan Najeriya nan Toby Amuson da take zama zakara a fagen gudun mita 100 na tsallake shinge wato hurdles. Real Madrid ta ci club din Union Berlin 1-0 a yayin da club din Bayern Munich ta samu nasara akan Manchester United da ci 4-3. Arsenal ta yi nasara akan PSV Eindhoven da ci 4-1. A club din Galatasaray da FC Copenhagen sun yi 2-2. Sevilla da Lens sun tashi kunnen doki 1-1. Club din Napoli ta ci Sporting Braga 2-1. Yayin da club din RB Salzburg ta ci Benfica 2-1. To bari kuma mu koma fagen guje-guje da tsalle-tsalle, inda 'yan Najeriya na mai suna Toby Amosun ya rugudun tsallake shinge na tsawon mita 100 ta sake nuna bajintanta a bayan da ta samu matsala a wasan tsallake shinge a birnin Budapest. A halin da ake ciki, Toby Amosun din ta ciwo lambar Devon har sau 3 da aka gudanar da gasarsu a lokuta daban-daban. A gasar baya-bayan nan da aka gudanar a Eugene, Oregon ta kasar Amurka, Toby Amosun din ta zo ta 1 a tsayin tsallake shinge a dakika 12:00. Yanzu kuma sai batun kyautar Ballon d'Or da ake gabatarwa shekara-shekara na gayyato Muhammadu Dandare domin ya ba mu tarihin kyautar na Ballon d'Or da aka kirkiro da shi a shekarar 1956.
Wasan tarihin wannan Ballon d'Or din ma abin da ya sa kira mutane suke ta mamaki ma lokacin da Gidda Fili ya yi wasa ya yi kwallo a bayan, amma baya bai taɓa samu ba to da su Maradona. To a da yanda tsarin abin ya kira shi dai ana kiransa Ballon d'Or World Best Player a yaren Faransa. Amma kuma shi zama a lokacin an takaita shi wanda yake bugawa a Turai ne kawai, saboda haka wanda duk ba a Turai yake bugawa komai kokarinsa ba zai iya samun wannan kambun ba. To daga baya ne shi ne ya suka gyara abin. Ya kace to ko da ba dan Turai ba in dai yayi bajinta ne kamata a bashi tun da duniya ne ta rayu ba shi. To dalilin da yasa ke nan ma take ganin irin su Messi din su kadin da samu din koyin da su ba a kalin Turai din ba. Wanda yake rike da kambun na ba shine Karim Benzema wanda da yake bugawa Real Madrid kuma yanzu yana Saudi.
Haka.
Shi ma Afrika ya taba samu sau daya.
To
ya kai jojoe dan Liberia wanda da yana a lokacin ya buga ma AC Milan ina tsama 1995 ne ma inda rekodin ya taba samu sau daya. Ballon d'Or din ba jojoe na Liberia ya taba samu.
Muhammadu Dandare kenan da bayani kan kyautar Ballon d'Or da ke faruwa a shekara-shekara. Abdulrahman Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Kuma dalla an gaida Muhammad Abdulwahab labarin wasanni masu tsaro yanzu ka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, a yau Alhamis jami'an ƙasar Ukraine sun faɗi cewa sojojin Rasha sun kai hare-hare ta sama a biranen ƙasar da yawa a cikin dare, inda suka kashe aƙalla mutane 2. Sojojin Ukraine sun bayyana matakin na Rasha a matsayin babban hari da makami mai linzami akan ababen more rayuwar farar hula a yankuna da yawa. Alexander Prokudin, gwamnan yankin Kherson, ya ce wani hari da Rasha ta kai kan wani gida ya kashe mutane 2 tare da jikkata wasu su 5. Sergei Popko, shugaban hukumar sojojin Kyiv, ya faɗa ta kafar Telegram cewa tarkacen makamai masu linzami na Rasha sun faɗa akan babban birnin Ukraine bayan da makaman kariya ta sama na ƙasar suka kakkaɓo su. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce mutane 7 ne suka jikkata kuma gidaje da yawa sun lalace. A yau Alhamis, ofishin jakadancin ƙasar Canada ya faɗi cewa zai rage adadin jami'an diflomasiyyar sa a India bayan barazanar da aka yi wa jami'an ƙasar a shafukan sada zumunta yayin da takaddamar diflomasiyya da India ke ƙara zafafa. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya buƙaci India ta ɗauki zarge-zargen da aka yi na cewa jami'an India sun taka rawa a kisan Hardeep Singh Nijjar a watan Yuni a kusa da birnin Vancouver da mahimmanci. A cikin wata sanarwa da ofishin jakadancin Canada ta fitar, ta ce bisa la'akari da yanayin da ake ciki a yanzu inda abubuwa suka yi zafi, suna ɗaukar matakan tabbatar da kare lafiyar jami'an diflomasiyyarsu.
To masu sauraro, da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu ko a madadin Maryam Dauda da ta karanto labaran duniya da Fiona Nandudu da ta ba da umarni har ma da injiniyan namu. Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai da safen ku.